الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 6 ga watan al-Muharram shekara ta 1440 daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya-daya a yau dai kamar yadda muka fada muna 6 ga watan al-Muharram wanda watan al-Muharram wato yana ɗaya daga cikin watanni 4 masu alfarma a gun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake fada mana a cikin suratul tauba إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف وبنجي تعالى كي تشوى لليك ددقر وتني أقوم الله سبحانه وتعالى وتني شابي أتوان شكرا waɗannan watanni 12 Allah ya halicce su ne tun a ranar da ya halicci sama da ƙasa sai ya ce minha arba'atun daga cikin watannin nan 12 wato akwai watanni 4 masu alfarma ne to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya bayyana mana waɗannan watanni guda 4 masu alfarma manzo Allah yake cewa salatun mutawaliyatu uku manzo Allah yace ajira suke suna bibiyar juna Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram na cikon hudu manzo Allah yace yana tsakanin Jumada da Sha'ban tsakanin Jumada al-Akhira da Sha'ban shine watan Rajab tanan zaka gane cewa ashe bayan da za a yi wato mutum ya wadatu wato mutum ya gane manufar alqur'ani sai ya koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya isa ya nuna maka cewa ga waɗannan watanni 4 masu alfarma Allah dai ya faɗa mana cewa watanni 12 ne daga cikin 12 akwai 4 masu alfarma to bayan da za a yi ka fahimci waɗannan 4 masu alfarma sai ka koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wato uku ajira suke suna bibiyar juna kenan Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram na cikon hudun kenan shine watan Rajab to dan haka shi wannan wata wata ne wanda yake ana buƙatar mu yawaita azumi a cikin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa afdalu salati ba'da al-maktubati salatul layl sai yace wa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram au kama kala manzon Allah yace fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla, manzon Allah yace salloli na dare, sallah ta dare ita ce fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla. Idan mutum ya kiyaye sallolin sa na farilla, to babu wata fiyayyar sallah wanda ya kamata ya dace irin su kiyam, irin kiyamul layl. Sannan sai yake cewa fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan, manzon Allah yace azumin watan Allah mai suna al-Muharram, ma'ana yawaita azumi a cikin wannan wata. To dan haka yana daga cikin azumin da aka shir'anta mana a cikin wannan wata, wato shine azumtar ranar 9 ga wannan wata na al-Muharram, kuma da ranar 10 ga wata. Ranar 9 ga watan al-Muharram ana kiranta Tasu'a, ranar 10 ga watan al-Muharram ana kiranta Ashura. Yin waɗannan azumi biyu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu, sakamakon duk wanda ya azumci ranar 10 ga watan al-Muharram, to Allah zai kankare masa zunubansa na shekara wadda ta gabata. Sabani ga shi azumin rana Arafa, shi yana kankare ma bawa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta gabata kuma da wadda za ta zo a gaba. Amma shi azumin Ashura yana kankare ma bawa zunubin shekara wadda ta wuce. To dan haka sunna ne mu azumci 9 da 10, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito mana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar Ashura, kuma ya umarni jama'a cewa su azumci wannan rana. Sai ya samu labarin cewa Yahudawa ma ai suna azumtar ranar Ashura. Manzon Allah sai yake cewa la in baqitu ila al-qabil, sai ya ce la asumanna at-tasi'a wal ashir aw kama qala la in baqitu ila qabil. Manzon Allah yace in har Allah ya kai ni baki, manzon Allah yace lalle ne zan azumci 9 da 10 domin na saba ma Yahudu. Dan haka kafin badin ta dawo sai Allah ya karbi rayuwar manzansa. Dan haka azumtar wannan 9 sunna ne gare mu. Akwai riwaya da ta zo akan azumtar 9 da 10 da 11, wannan riwayar azumtar 11 wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne dhaif, iya abin da ya tabbata kenan 9 da 10. Kuma tare da cewa bayan shi azumin a ranar wannan a ranar Tasu'a da Ashura, babu wata ibada ta musamman wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka zaka ji abubuwa daban-daban daga bakin wasu malamai, musamman waɗanda suke masu tallar bid'a, zaka ji suna bada wasu nafilfili na cewa a ranar Ashura wai mutum yayi nafila raka'a 10 bayan Fatiha yin kul huwallahu 100, ko kuma su ce kai raka'a 100 bayan Fatiha kul huwallahu 10. Wannan duka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, mai da gefe aje. Kuma da cewa wai a ranar Ashura ana buƙatar wai mutum ya sanya kwalli, sanya kwalli bai kebanta ba da ranar Ashura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni game da sanya kwalli, kuma musamman kwalli wanda ake kiran shi al-ismit, bakin kwalli, bakin kwalli, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alaikum bil ismit, ku lazinci sanya bakin kwalli. Manzon Allah sai yake cewa domin yana ƙara gani, yana ƙara gani. Wannan bai kebanta ba da ranar Ashura, sanya kwalli, sanya kwalli a ranar Ashura ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Haka bugo da ƙari maganar wani yalwata ma iyali, don haka ai a Hausa zaka ji ana ce mata sallar cika ciki, sallar cika ciki ake kiran ranar Ashura, ko kuma a kiraye ta sallar rutsiya, ma'ana idan mutum ya yanka layya a shekarun da suka wuce sai a rataye wannan wutsiyar, ba a dafa ta, kuda ya gaji da binta da duk wata kura ta bade ta, wai sai ranar Ashura a zo a yi ruwan zafi a sa ta, wai ran nan za a yi miya da ita. Dan haka a Hausa ake kiranta da wannan suna. to wannan yalwata ma iyali a ranar Ashura ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, hadisai na ƙarya aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ya ce wai duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar Ashura wai Allah zai yalwata masa tsawon wannan shekara, Allah zai buɗa masa hanyoyin samu. Yalwata ma iyali in har Allah ya hore maka, wannan wajibi ne a duk kowane lokaci, in dai kana da yalwa to yalwata ma iyali ya zama wajibi, in kuma kana da ƙarancin wadata to bakin iya gulgudan ikon ka za kai, kamar yadda Allah yake faɗa mana a can cikin suratul talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Ubangiji ta'ala na faɗa liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, ma'abucin yalwa da wadata ya ciyar daga wadatar da Allah ya masa. In Allah ya wadatar da kai to yalwata ma iyalinka ya zama wajibi, kamar yadda Hausawa suke faɗa, kare ana biki a gidanku yace mu gani a ƙasa. In har kana da wadata kenan dole ne ka yalwata ma iyalinka, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa da yunfiq zu sa'atin min sa'ati, ma'abucin yalwa ya ciyar daga yalwar da Allah ya masa. Wanda ciyarwa ta farko wadda ta zama wajibi akan bawa shine ciyar da iyali. Sai yace wa man qudira alaihi rizqu, duk wanda aka kuntata masa arzikin sa ya zama talaka, Ubangiji ta'ala yace falyunfiq mimma ataahu Allah, shima ya ciyar daga abinda Allah ya hore masa, iya abinda Allah ya hore masa shima ya ciyar. To wannan yalwata ma iyali bai keɓanta ba da ranar Ashura can zamiya, wannan bai keɓanta ba. In Allah ya yalwata maka a kullum ana buƙatar a yalwata ma iyali. Har ma faɗa suke cewa suke wai idan mutum bai cika cikinsa ba, kamar yadda ake kiranta sallar cika ciki, wai za a cika masa ciki da wutar jahannama a ranar kiyama. Wanda cika ciki ku haramun ne fa a shar'anci, mutum ya cika cikin shi da abinci ya yi gangankare, wannan haramun ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam bai taba cika wata jika ta sharri da mugunta sama da cikinsa. Maza Allah ya ce in har ban makawa sai ka ci da yawa, maza Allah ya ce ka kasa cikin naka kashi uku, kashi ɗaya ka saka abinci, kashi ɗaya ka sha abin sha, kashi ɗaya kuma ka bar shi domin lumfasawa. In har ma sai ka ci da yawa, maza Allah ya ce ka kasa cikin kashi uku. To ya za a ce wai mutum ya cika ciki, wai sallar cika ciki ce. Kuma maganar kiranta sallah, wannan duka wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, ba sallah bace ba, ba sallah bace, ranar Ashura ba sallah bace ba. Ranar Ashura rana ce wadda aka shar'anta mana a suntarta, amma ba a kiranta idi, ba a kiranta sallah. Sallah uku kadai muka sani a shar'ance, ko kuma mu ce sallah biyu ce muka sani, idi biyu ne muka sani, idin layya da idin azumi, sai na ukun su wanda yake maimaituwa a kowace shekara, wannan a kowace sati shine ranar Juma'a. Domin ranar Juma'a ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta cewa ranar idi ce. Dan haka in ka kiraye ta ranar Ashura kace sallah ce, to wannan ka zo da wani sabon abu. Ranar Ashura ba sallah bace, sallah ce ta wasu can daban waɗanda suke yanyanka jikinsu suke zubar da jini, wanda daman su kuma da addinin musulunci sun yi hannun riga, wanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya fara dora musu kablasar, ya dora musu babban kablasar, sun fita daga addini sun bar addini saboda sun kulla kiyayya da gaba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya kulla kiyayya da gaba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zagin su, to babban kablasar ya hau kanshi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shaqa'ah fa'adharahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi يؤجب الزراء ليجيظ بهم الكفار الشاهد ليجيظ بهم الكفار دان الله يا بكنتا ما كافرين زوجيا الله يا دوكك متسين صحابان منزن شي كمر ينده يبامو بياني اچكين ونن آية al-Imam Malik yace duk wanda yaji akwai jin haushi da keta da hasada da hunewa a cikin zuciyar shi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Malik yace wannan aya ta haukan shi ta hada da shi. To dan haka a takeice duk wani abu da za a zo maka da shi da sunan ibada a ranar Ashura mai dashi gefe iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan azumin shi ne. Da wani maganar cewa shafar kan maraya da yake banta ba da ranar Ashura, a kullun ana buƙatar mu shahi kan maraya mu tausaya masa, kuma ba shafa kai ba haka ka kyale shi, so ake ka taimaka mishi da dan wani abu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul fada'il, kuma muna cikin baban da ke bayani game da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa akan kiyaye waɗannan salloli biyar da Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare. Wanda ƙarshen hadisi wanda muka tsaya a kansa shine hadisin Mu'az, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa birnin Yaman, ko kuma mu ce hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'ab ibn Jabal wato zuwa birnin Yaman, wanda wannan ku a shekara ta 10 ne da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan shekara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, a wannan shekara ya aika Mu'ab zuwa birnin Yaman. Kafin ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa innaka ta'ati qauman ahla kitabi. Manzon Allah yace masa ya kai Mu'ab ka san da cewa zaka je ka samu su jama'a mazawalin tafi, sune Yahudawa da ƴan musha. Manzon Allah yace masa falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu, da tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah wanda ya zaba ya aiko shi zuwa duniya gaba daya har zuwa kiyama. Manzo Allah ya ce to wannan ya zamanto shi ne farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi, kenan kira zuwa tauhidi shi ne kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Wanda bayani ya gabata a ƙarƙashin wannan gaba malamai suka fa'idanci suka ce akwai wata babbar fa'ida shi ne albadu bil ahammi fal aham, farawa da abu wanda ya fi kowanne mahimmanci sannan wanda yake kusantar shi a wajen mahimmanci, saboda tauhidi shi ne tushe, shi ne fondasiyon, sai in ya samu gun zama duk wata ibada da bawa yake aikatawa za ta samu gun zama. Matukar tauhidi bai zauna ba, ko shekara 1000 mutum yana ibada Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba. Duk aikin da za a yi babu tsantsar tauhidi, in dai akwai shirka a ciki, ko shekara 1000 mutum yana wannan aiki Allah ba zai karba ba. Dan haka wannan ya zama wajibi akan masu kira zuwa ga addinin Allah. Abin da ya kamata su ba da mahimmanci akan shi game da karantar da jama'a a farko shine tauhidi. Shine sai ya ce fa inhum aqa'uka li zalik, in har sun maka da'a sun yarda da wannan kalimatu shahada da ka kiraye su zuwa gare ta, manzon Allah yace fa alimuhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, ka sanar da su cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare. In dai sun yarda da wannan kalimatu shahada, to ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare, saboda sallah ita ce tafi komai mahimmanci, tafi komai soyuwa abun Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayyuka na ibada. Bayan kalimatu shahada babu ibada mai girma abun Allah subhanahu wa ta'ala sama da sallah, kuma wannan shine mahallu shahid. Sannan sai yace fa inhum ata'uka lidhalik, in har sun maka da'a sun yadda da waɗannan salloli biyar a tsawon yini da dare sun kiyaye su, fa a'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim, ka sanar da su cewa ubangijinsu ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyinsu, wannan sadaka za a karɓe ta daga gummawadatansu kuma za a mayar da ita ga talakawansu. Me ake nihi da sadaka? Ita ce zakka. Allah ya kiraye ta da wannan suna a cikin suratul tauba, fadassa khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim, da fadassa innamas sadaqatu lil fuqara, ita ce ake nihi dai zakka. An kiraye ta da sunan sadaka domin tana nuni zuwa gaskiyar imanin mai fitar da ita. To shine yace ita wannan sadaka za a karbe ta daga gummawadata. Me ake nihi da wadata? Bayani ya gabata, shine wanda ya mallaki gwalgwadan abin da ya kai zakka na dukiya. Sannan sai yace faturaddu ala fuqara'ihim, za a mayar da ita ga talakawansu. Wa ake nihi talaka? Wanda ya cancanta a bashi zakka, wanda yake da wanda abin da ya mallaka in ya sa gaba ba zai shekara ba yana ci, duk wanda in ya sanya iya abin da ya mallaka gaba shi da iyalin shi ba zai kai shekara ba zai cinye wannan abu, to talaka ne ya cancanta a bashi zakka. Shine sai yace faturaddu ala fuqara'i, manzon Allah sai yace masa wa iyyaka wa kara'im amwalihim, ka kiyayi zababbiyar dukiyar mawadata kai wakilin da aka wakilta ka game da karbo zakka. Kamar yadda bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wakilai wanda yake tura su sasannin duniya wajen mawadata domin su tattaro dukiyar zakka su kawo masa, kuma shi zai sarrafa ta inda ya dace a sarrafa ta kamar yadda Allah ya bayyana masa. To waɗannan wakilai su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jin kunnansu, anan yake cewa wa iyyaka wa kara'ima amwalihim, ka kiyayi zababbiyar dukiya ta mawadata. In ka zo karɓar zakka kar ka diba zababbiyar dukiya ta mai kuɗi ka ce kai ita za a baka a matsayin zakka, musamman abin da ya shafi dabobi, kar ka diba irin dabobi waɗanda suke kosassu, waɗanda suke uwar garki, ka ce su za a baka. Wanda bayani ya gabata, al-Imam az-Zuhri Allah ya ji kansa yake cewa shi wakilin shugaba mai tattaro zakka in ya zo wajen mai zakka ta dabobi, mai dukiyar dabobi, sai ya kasa dabobin kashi uku. Kashi na farko su ne zababa, kashi na biyu tsakatsakiya, kashi na uku su ne koma baya. Idan an gama lissafi zai karbi iya abin da ya zama wajibi na zakka, to daga tsakatsakiyar zai karba. Wancan lamba na farko da lamba na uku sai a bar ma mawadaci. A lamba na tsakiya ke na lamba na biyu anan ne za a karbi iya abin da yake na zakka. To shine sai manzon Allah ya ce wattaqi da'watal mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Sai ya ce fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, domin addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala babu shamaki, kai tsaye na addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala na karbar addu'arsa, sai dai a yi jiran lokaci domin komai Allah ya kayyade masa lokaci. To dan haka wannan zalunci shine zaluncin da Allah bai ya bari, zalunci na tsakanin bayi junansu da juna, wannan zalunci ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya bari. Kuma duk wanda aka zalunce shi inda yayi addu'a, to take yake Allah ya karba addu'arsa. Kamar yanda bayani ya gabata tun lokacin da muka yi babi wanda yake bayani game da haramta zalunci da umarni game da mayar da kayan da mutum ya zalunta, akwai hadisi wanda yana cikin sunani Abi Dawud da Al-Musnad na Abu Dawud At-Tayalisi da Al-Hilya ta Abu Nu'aym Al-Asbahani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zulmu thalathatun, yace shi zalunci kala uku ne. Farko sai manzon Allah yace fa zulmul la yatrukuhu Allah, akwai zaluncin da Allah baya bari. Sai ya ce wa zulmun yaghfir, akwai kuma zaluncin da Allah yana iya gafarta ma bawa in ya hadu da shi ba tare da ya tuba ba. Sai ya ce wa zulmun la yaghfir, kuma akwai zaluncin da kwata-kwata in bawa ya mutu bai tuba ba, Allah baya gafarta masa wannan zalunci. manzon Allah sai yace fa amma zulmul ladhi la yakfir, sanade zalincin da Allah baya gafarta ma bawa idan ya hadu da shi ba tare da ya tuba ba, sai yace fa shirk, yace ita ce shirka, ita shirka Allah baya gafarta ma bawa idan bawa ya mutu bai tuba ba, to Allah yayi alƙawarin ma zai gafarta masa ba, kamar yanda nassi ne na Al-Qur'ani, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, haka ya faɗa cikin suratul Nisa, kuma ya koma faɗa a cikin suratul Ma'ida, ko kuma mu ce dukkan su ma a cikin suratul Nisa ne. Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, ayat da ke cikin suratul Tauba, wannan suratul Ma'ida, duk wanda ya mutu yana shirka kwata kwata Allah ya haramta masa aljanna. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu annar wa ma lizzalimina min ansar. Dan haka anan manzo Allah sai yace mana zaluncin da Allah baya gafarta ma bawa in ya mutu bai tuba ba, yace ita ce shirka, domin Allah ya ambaci shirka cewa zalunci ne, kamar yadda yace inna shirka la zulmun azim, haka kuma yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, sai yace wa amma zulmul ladhi yaghfir, sanade zaluncin da Allah yake gafarta ma bawa idan ya mutu bai tuba ba, shine yace fa zulmul abdi fi ma bainahu wa bain rabbih, zalunci wanda yake tsakanin bawa da ubangijinsa, na ketare dokokinsa, abubuwan da ya haramta maka kake hannuwa ka aikata, ko kuma abubuwan da ya dora maka na dokoki ya wajabta maka ka tozartar da su, to wannan tsakaninka da ubangijinka ne, duk wanda ya mutu bai tuba ba akan irin wannan zalunci, to lamarinsa na karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala, tsakanin Allah da bawa ku ba wanda ya isa ya shiga, bawan shi ne, in ya ga dama ya gafarta masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon laifinsa, a ƙarshe ya kai shi aljanna ko mun kankarta imaninsa. Sannan sai ya ce wa amma zulmul ladhi la yatruk, maza Allah ya ce ku san da cewa zaluncin da Allah baya bari, sai ya ce fa zulmul ibad, ya ce shi ne zalunci na bayi da suke yi tsakaninsu da juna, sai ya ce fa yaqtasullahu ba'abahum min ba'ab, Ubangiji ta'ala zai yi sakayya junansu da juna, in ka zalunci mutum a dukiyar shi, ko ka zalunce shi a rayuwarsa, ko ka zalunce shi a mutuncinsa ko a iyalinsa, to ka tabbata cewa wannan zalunci Allah ba zai bari ba, a ranar kiyama duk wani mai haƙƙi sai Allah ya mayar masa da haƙƙinsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana rantsuwa yake cewa wallahi la tu'addun al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna, manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na ku tabbata cewa za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama. Hausawa suka ce ranar kin dillanci kenan, ranar da rigar sarki ta bace, in aka ce wani dillali ne sai ya ce ai ban san ba yanda ake dillanci, to a ranar kiyama duk wanda ya zalunci wani to ya tabbata cewa sai ya maida mishi haƙƙi. Manzon Allah ya ce hatta da dabba wadda take mara ƙaho sai an yi sakayya tsakaninta da dabba mai ƙaho, akuya ƙaho gare ta, idan ta tunguji tinkiya to a ranar kiyama ita wannan tinkiya sai Allah ya halicci ƙaho gare ta domin ta rama tunguzan da aka mata, to an yi sakayya tsakanin dabobi, kai kana jin tsoron ka ci dukiyar wani, ka zalunci wani, ka zubar da jinin shi, ka zage shi, ka ci mutuncinsa, kana jin tsoron cewa haka kawai za a zo a tafi, to dan haka shine wannan zalunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jin kunnan mu, yace wa iyyaka wa karaima amwalihi, sai yace wattaqi da awatal mazlum, ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, sai yace fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah yace babu shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wataala. Zamu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. wa an buraidata radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala ala ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريدته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تقوى فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. مالم الله يجيكنسا نافقا واتوانا رواية تيدف جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري الله يكرم سيدا ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarka salat. Manzon Allah yace lalle rashin salla shine bambancin da ke tsakanin mutun da shirka kuma ke tsakanin shi da kafirci. Iya abin da yake zamantowa garkuwa tsakanin mutun da shirka da kafirci ita ce salla. A takaice kenan duk wanda baya sallah me za a ce kenan ya zama kafiri ya zama mushriki, amma ƙarin bayani zai zo akan wannan mas'ala. Akwai barin sallah wanda yake kai mutun haddi na kafirci, akwai barin sallah wanda baya kai mutun haddi na kafirci kamar yanda yake a fadar jumhurul malamai. Shine yace inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri, sai yace tarka sala. Lafazin tarka anan ismu inna ne, lalle rashin yin sallah manzon Allah yace shine bambanci dake tsakanin mutun da shirka da kafirci. Kenan duk wanda baya sallah mushriki ne, kafiri. Sannan hadisi na gaba, hadisin Buraida Allah ya kara masa yadda ke fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Buraida anan shine Buraida ibn al-Husayb Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada al-ahadu alladhi bainana wa bainahumus sala, alkawalin dake tsakankanin mu da su wato ita ce sallah. Susuwa munafikai, saboda munafikai sun yi kalimatu shahada akan halishi amma sun koye kafirci a zuciya. Kuma daga cikin waɗannan munafikai sai da Allah ya bayyana ma manzansa sama da mutum 80 wanda Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta musu ba, wanda manzan Allah ya koye wannan asiri na shiga Huzaifa ibn al-Yaman. To shine anan manzan Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahu, alkawalin da yake tsakaninmu da su, ma'ana munafikai. Manzan Allah ya ce as-salatu ita ce sallah, sallar da suke yi ita ce ta kame hannunmu, ba za mu zubar da jininsu kuma ba za mu wawushe dukiyarsu ta zama ganima. Sai ya ce faman tarakaha, duk wanda ya bar sallah faqad kafara, manzan Allah ya ce tabbas ya kafirta. Saboda shi a ka'ida a shar'anci, kamar yadda muka wuce da babi na musamman, baban da ke bayani cewa mutane akan yi musu hukunci akan zahiri, duk wanda ya yi kalimatu shahada aka ga ya tsayar da sallah yana bayar da zakka, to wannan ya tsara jininsa, ya tsara dukiyarsa, baya halatta ka yaƙe shi kuma baya halatta ka wawushe dukiyar shi a matsayin ganima. Kamar yadda hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakka fa idza fa'alu dhalik فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى haka kuma ubangiji ta'ala yace fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim to shine ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al ahadu allazi bainana wa bainahum alqawlin da yake tsakanin mu da su yani munafikai manzo Allah yace as salatu ita ce sallah kenan sallar da suke yi ita ce ta kame hannun mu ba za mu yaƙe su mu zubar da jinin su kuma ba za mu wawushe dukiyar su ta zama gani sai ya ce amma fa man tarakaha duk wanda ya bar sallah manzo Allah ya ce faqad kafara wannan ya kafirta koda yayi kalmar shahada in dai ya bar sallah to ya kafirta jinin sa ya halalta al-imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yana fada yana cewa hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce hadisin da muka tsallake a wajen karantawa hadisin Shaqiq ibn Abdullah wanda tabi'i ne wanda kuma malamai sun yi ittifaki a bisa matsayin shi da darajar shi shi wannan Shaqiq ibn Abdullah Allah ya ji kansa yana fada yana cewa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun sai ce gairu sala Shaqiq ibn Abdullah Allah ya ji kansa yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ba sa ganin wani abu daga cikin ayyuka na ibada wanda Allah ya shar'anta mana aikin da tarkuhu kufrun barin aikin kafirci ne gairu sala in banda sallah duk wani aiki da ka sani da Allah ya shar'anta mana na ibada to a gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani aiki da suke ganin cewa idan bawa ya bar shi ya kafirta in banda sallah ko zakka in ya kasance mutun ya ce baya bayar da zakka ba za ka dora mishi kablasar ba sai dai in yayi musan wajibcin zakka amma in ya ki hutar da zakka ya fasa hutar da zakka to wannan ba a kiran shi kafiri matsayin shi musulmi ne mai babban laifi kuma zai ga sakamakon shi a ranar kiyama na rashin fitar da zakka kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratu tauba waɗanda suke taskance dukiya ba sa fitar da zakka ubangiji ta'ala ya ce yawma yuhuma alaiha fi nar jahannama wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun duk dukiyar da mutun ya tara ya taskance baya fitar mata da zakka idan kiyama ta yi gaba ɗaya wannan dukiya Allah zai saka ta cikin wutar jahannama a narkar da ita sai a ɗauko ta sai a ringa masa lalas ana ƙona masa goshi da haƙarƙari da gadon baya a yinin da tsayuwar ta kai tsawon shekara 50 kamar yadda Allah ya ambata haka za a yi ta masa azaba har a kai lokacin da za a gama hisabi sannan ya san makomar shi in ma aljanna ko wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani to dan haka in mutun ya tabbata zakka wajibi ce baya fitar da ita wannan matsayin shi musulmi ne mai babban laifi kuma a shar'ance ya halatta a yake shi domin a karbo zakka da karfin tsiya amma ya karshi da za a yi wannan a karkashin shugaba ne ba haka ba kawai wasu jama'a za su koma gefe su dau makami su yake shi a shine yace kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sun kasance la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufru ba sa ganin wani abu daga cikin ayyuka na ibada da Allah ya shar'anta mana barin aikin kafirci ne gairu sala'in in banda sallah sallah ita kadai ce suke ganin in mutun ya barta to ya kafirta Al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin Kitabul Iman da dangane wanda yake ingantacce. To dan haka a ƙarƙashin waɗannan hadisai kamar yanda Al-Imam Al-Baghawi Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafin sa Sharh As-Sunnah yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi takfir tariki as-salati al-mafruda amdan yace magabata malamai sun saba game da kafirtar da mutumin da ya bar sallah ta barilla da gangam ya san sallah ibada ce wadda Allah ya wajabta masa amma da gangan sai ya ƙi yin sallah har lokacin ta ya fita to sun yi sabani akan haka, bayani zai zo akan wannan din. Haka al-Imam Shawkani Allah ya ji kansa a cikin littafin Sanaidul Awqar yake cewa da yazo da irin wannan hadisai a karkashin waɗannan hadisai na al-ahadul ladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafar, sai yace wannan hadisi yake cewa hadhal hadisi yadullu ala anna tarka as-salati min mujibatil kufr, yace wannan hadisi yana nuna cewa rashin yin sallah, barin sallah yana daga cikin abin da ke cancanta ma bawa kafirci. An gane ko? Rashin yin sallah yana daga cikin abin da yake cancanta ma bawa kafirci. Sai yace wala khilafa bainal muslimina fi kufri tarikis salati munkiran li wujubiha, yace babu sabani a wajen musulmi game da kafircin wanda ya bar sallah halin yana mai inkari game da wajibcinta. Duk wanda yace sallah ba farilla bace, in kaga dama kai, in kaga dama ka bari, to wannan babu tantama game da kafircinsa, kuma babu sabani a wajen magabata. Duk wanda yayi musan wajibcin sallah to wannan ya kafirta. Al-Imam Shawkani yace illa an yakuna qariba ahadin bil Islam, sai in ya kasance sabon musulunta ne, bai jima ba da musulunta, saboda sabon musulunta bai karanci addini ba. In ya kasance sabon musulunta ne yayi musan wajibcin sallah, to wannan sai a karantar da shi, a fahimtar da shi, a tabbatar masa da cewa sallah wajibi ce, ba za a kafirtar da shi ba kenan in ya kasance sabon musulunta ne. Sai yace awlam yukhalidul muslimina muddatan yablughu fiha wujubus sala, ko kuma bayan ya musulunta bai dau ba wani zamani mai tsawo ya rayu tsakankanin musulmi wanda zai iya sanin wajibcin sallah. Dai musulunta ma kawai sai ya koma kasarsa, a inda yake rayuwa ba cikin jama'a ta musulmi bace, ba ba a dau zamanin da zai iya gane cewa sallah wajibi bace. To in wannan ne yayi musu, to shi ma wannan ba za a kafirtar da shi ba kai tsaye, sai a tabbatar masa cewa sallah wajibi ce. Amma duk musulmi wanda yake rayuwa tsakankanin jama'a ta musulmi yayi muso game da wajibcin sallah yace ba wajibi bace, wanda ya ga dama yayi, wanda ya ga dama ya bari, to wannan kafirci ya tabbata, kafircinsa ya tabbata. Sai yace wa in kana tarkuhu laha takasulan ma'a atiqadihi li wujubiha kama huwa halu kaseerin minan nas, sai yace faqad ikhtalafa an-nas fi zalik, in kwa rashin yin sallar tashi ya kasance kawai dan kiyuya ne da kasada, tare da cewa yayi kudirin cewa sallah ibada ce wadda Allah ya wajabta masa, amma kawai kasala da kiyuya, yau yayi gobe yaki, sai ya samu wasu kwanuka ma baya sallah, ran da ya ga dama yayi, ran da ya ga dama kuma ya bari, amma ya tabbata cewa sallah wajibi ce Allah ya dora masa. Yace kamar yanda halin dewa ne daga cikin jama'a a yau, wannan fa Al-Imam Shawkani yana fa bayani ne a lokacin sa. To ina ga lokacin mu a yau? Sai yace faqad ikhtalafa an-nasu fi zalika, yace jama'a sun yi sabani game da haka. To dan haka a takeice kenan anan abinda muke so mu sani, malaman al'umma gaba ɗayan su sun yi ittifaki babu sabani, duk wanda yayi musan wajibcin sallah wannan ya kafirta. A inda suka samu sabani, mutumin da ya bar sallah dan kiyuya da kasala ya tabbatar da cewa wajibi ce, farilla ce, amma kiyuya da kasala yau yayi gobe yaki, to akan wannan malamai suka saba, jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah saboda kasala da kiyuya ya tabbatar da cewa sallah wajibi ce, to wannan bai kafirta ba. An gane ko? Matsayin shi fasiki ne, laifinsa yafi laifin shan giya, yafi laifin zina, yafi laifin cin riba, yafi laifin kisa da kisan kai, yafi laifin kwace, yafi laifin sata, dukkan waɗannan laifi laifin shi yafi nasu. Da a ce mutum yana wasa da sallah, wallahi wanda yake mai kisan kai yafi shi dama dama, laifi ne wanda yake mai girma, kuma ya bujuro kansa izuwa ga halaka, matukar bai tuba ba. Dan haka ma wasu malamai suke cewa shi ho wanda yake barin sallah, suka ce fa yahiba yahude ma muni fa, ya fi wani tsarin mu ne. Me yasa suka ce domin anan shi ba Yahudi idan ya ce ba zai yi sallah ba, ba zai musulunta ba, me ake nema daga gunsa? Kawai karo za a amsa, jizya za a amsa, a bar shi akan addinin shi. To wanda yake musulmi in ya ce yau baya sallah, menene hukuncin shi? Sare masa kai za a yi. Kuma shi yanzu ba Yahudi ko ba Nasare, in ya yarda zai ba da jizya, za a bar shi akan addinin shi, kuma zai ringa rayuwa a cikin jama'a ta musulmi. Shi kuma duk wanda ya ƙi yin sallah, ya yarda ya fasa yin sallah, shi kuma wannan ya zama datti, barin shi wannan baya halatta, dole za a sare masa kai. Kuma yanzu in kaddara cewa mace ce ce, in mace ce ce ba kitabiya ba Yahudiya ko ba Nasariya, nasi na Alƙur'ani ya halatta ma musulmi yana iya aurenta. Musulmi yana iya auren mace ba Yahudiya ko wanda take ba Nasariya. To amma in yau mace musulma ta ce ba ta sallah, shin ya halatta mutum ya aure ta? Ba ya halatta. To a wannan fuskoki guda uku malaman suka ce wanda ba ya sallah ya ma fi ba Yahudi ne. Don haka a fadar jumhurin malamai, duk wanda yake wasa da sallah ko kuma kwata-kwata ma baya yi, amma ya tabbata cewa sallah abu ce wanda Allah ya wajabta mana kawai saboda tsabar kasala da kiuya, to wannan sun tafi akan cewa bai kafirta ba, amma laifinsa laifi ne wanda yake mai girma. Al-Imamu Malik da Al-Imamu Shafi'i suka ce duk mutumin da baya sallah saboda kiuya da kasala amma ya tabbatar da cewa wajibi ce, to sai a saurara masa, a kiraye shi a ce yayi sallah, shugaba ko na'ibin shi zai umarce shi cewa yayi sallah. In ya ci gaba da sallah yayi, to wannan fa lillahi alhamdu, daman shine abin da ake bukata. In kuma yana ce ya ki, suka ce to za a kiraye shi so uku, in ya ki a jinkirta masa har yi zuwa fitar lokacin sallah, in lokacin ta ya fita bai yi ba, suka ce sai a sa takobi a sare masa kai. Amma wannan a matsayin haddi ne, suka ce za a yi masa wanka irin yadda ake ma kowane musulmi, a yi masa likkafani, a yi masa sallah, kuma abin ne shi a makabarta ta musulmi, kuma a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa, kuma gadan abin da ya bari kuma za a raba ma 'ya'yan shi. Wannan kenan a fatawar Al-Imamu Malik da Al-Imamu Shafi. Shi Al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa, shi ya tafi akan cewa in lokacin sallah yayi za a umarce shi, za a nema a nemi tuban shi so uku, in lokacin sallah yayi a ce masa ya tashi yayi, in har ya ki har aka kai lokacin sallah ya fita, to za a sare masa kai, kuma an sare masa kai a matsayin mai ridda yake, a matsayin mai ridda ne. Yace dan ba komai ba ya hana shi yayi sallah illa kasancewar ya kudirce kafirci a zuciyarsa. Mutum yana ganin takobi, za a ce masa in baka yi ba ko za a sare maka kai, kuma yana ce ya ki. To wannan ya tabbatar da cewa yayi musan sallah, wanda yayi musan sallah ko ya zama kafiri. Dan haka shi abun Al-Imamu Ahmad za a kashe shi ne a matsayin haddi ne wanda yake na ridda. Kenan ba za a yi masa wanka irin yanda ake ma sauran musulmi, ba za a yi masa likkafani, ba za a je a yi rami a binne shi a makabarta ta musulmi, zuwa za a yi a makabarta ta arna za a binne shi. Rami ma da za a yi irin yanda ake ma shaki, haka za a yi a nasa shi kawai a binne. Kuma babu gado tsakanin shi da waɗannan magadan shi. Me yasa? Saboda babu gado tsakankanin musulmi da kafiri. Al-Imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa cayi, duk wanda yake barin sallah da kiuya da kasala, to wannan shi kurkuku za a je a saka shi. In ya daidaita sallah ya tuba, yana tsaye da sallah a hudu shi, in ya ki ya ci gaba da zama har mutuwa ta cin masa. To don haka jumhurin malamai sai suka ɗauki duk lafazin da ya zo wanda yake nuna cewa barin sallah, an gane ku, suka ɗauki wannan lafazi akan cewa kafircin da ake nihi, da ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, da kuma hadisin da yake cewa inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka as-salah, da kuma wannan hadisin da yake kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayru as-salah, to gaba ɗaya sun dauki wannan lafazi a matsayin cewa kausasawa ne da kashedi da barazana. An gane ku, kashedi ne da barazana da jan kunne, amma ba dai yana nuna hakikanin wanda ya bar sallah akan kiyuya da kasala cewa ya kafirta. Sun yi tawili akan wannan, sun kafa hujja da hadisi ingantacce wanda yake cikin sunani Abi Dawud da sunani Nasa'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibad, salloli biyar Allah ya wajabta ma bayi. Sai yace faman sha'a bihinna, duk wanda yazo da su waɗannan salloli guda biyar a ranar kiyama, walam yubayyi shay'an istikhfafan bihaqqihinna, bai tozartar da komai wato game da haƙƙin waɗannan salloli biyar, yazo da su cikakku, to kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahul janna, yana da alƙawali a gun Allah subhanahu wa ta'ala da ya masa shine shigar da shi aljanna kai tsaye. Duk wanda ya kiyaye waɗannan salloli biyar, to idan ya zo ranar kiyama, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawalin shigar da shi aljanna. Haka wani sahabi shine An-Nu'man ibn Qawqal Al-Khuzai, ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulallah, a ra'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna? Qala na'am. Yazo yace ya manzon Allah, bani labari ga ya mu, yanzu in na kiyaye sallolin nan biyar da Allah ya wajabta mu, na kiyaye azumi na ramadan, na yadda da abinda Allah ya halitta mun a matsayin halak, na yadda da abinda Allah ya haramta mun a matsayin haram, yace ya Rasulullahi, ban dada komai akan wannan, shin zan shiga aljanna a ranar kiyama? Manzon Allah yace masa kwarai, farallai kadai idan mutun ya tsare su, to sun kai matsayin sa shigar da shi aljanna a ranar kiyama, alƙawali ne na Allah subhanahu wataala. Shine yace kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahul janna, Allah ya masa alƙawalin shigar da shi aljanna, duk mutumin da ya kiyaye waɗannan salloli biyar bai tozartar da haƙƙin su ba. Sai yace wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu inda Allahi ahadun, duk wanda bai zo da waɗannan salloli biyar cikakku a ranar kiyama, to ba shi da wani alƙawali a gun Allah. Insha'a azabahu, in Allah ya ga damar azabtar da shi ya azabtar da shi, wa insha'a adkhalahul janna, in ya ga dama kuma ya shigar da shi aljanna. Kaga wannan hadisi ne tabbatacce, duk wanda bai kiyaye ba waɗannan salloli biyar, ya ringa wasa da su, wani lokaci ya yi wani lokaci ya ki, ko kuma kwata-kwata ma baya sallah, ya tabbatar da cewa amma sallah farilla ce Allah ya wajabta masa, to wannan ba shi da wani alƙawari tsakanin shi da Allah. In aka wayi gari kiyama, al'amarin shi na ƙarƙashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, in ya ga dama kuma ya yafe masa. To don haka wannan shine yana daga cikin nusus, dalilan da jumhurin malamai suka tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah in dai dan kiyuya ne da kasala, ya tabbatar da wajibi ce, to ba za ka dora masa babban kablasar ba, kafiri bane, fasiki ne mai babban laifi. Kuma in ya mutu akan haka bai tuba ba, sai a maida al'amarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya wallafa littafi mai suna hukumu tarikis sala. Hukumu tarikis sala, anan ya yi bayani mai gamsarwa akan wannan matsala, kuma ya rinjaye da cewa wannan fada ta jumhurin malamai ita ce fada wadda take tabbatacciya. Kuma haka al-Imamu Ahmad, Allah ya ji kansa, wasiyarsa da ya ma wani almajirinsa wanda ake kiran shi Musaddad ibn Musarhad, kamar yanda yake cikin Tabaqatul Hanabila, wato al-Imamu Ahmad yake ce masa, wala yukhriju ar-rajula min al-islam shay'un, sai yace illa shirku billahi al-azim, yace babu wani abu da yake fitar da mutun daga cikin musulunci, yace in banda hada bautar Allah da wani, shirka ita ce abin da yake fitar da mutun daga cikin musulunci. Sai yace aw yaruddu faridatan min fara'idillahi azza wa jalla jahidan biha, ko kuma ya mayar da wata farilla daga cikin farillan da Allah ya farlanta ma bayinsa, halin yana mai musu game da wannan abin da Allah ya farlanta, yace to shi ma ya zama kafiri, ya fita daga cikin musulunci. Sai yace fa in tarakaha kaslan aw tahawuna, idan mutun ya bar sallah dan kiyuya da kasala, ko kuma kawai dan rashin sanin ciwon kai, yace kana tahta mashi'ati llahi, lamarin sa yace na karkashin mashi'ata Allah, insha azabahu, in Allah ya ga dama ya azabtar da shi, wa insha afa anhu, in ya ga dama kuma ya masa rangwame ya yafe masa. Wannan wasiya ce al-Imam Ahmad yake ma almajirin sa Musaddad ibn Musarhad. Kaga shi ma akan wannan fada ya tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah da kiyuya da kasala bai kafirta ba, inda ya tabbatar da sallah wajibi ce. Haka dan shi Abdullahi, kamar yadda yake cikin masail kinsa, dan al-Imam Ahmad Abdullah yake tambayar shi dangane da mutumin da ya bar sallah da ganganci. Al-Imam Ahmad sai yake fada ma dansa, sai yace yurwa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bainal abdi wa bainal kufri tarku sala, yace an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bambanci tsakanin bawa da kafirci shine barin sallah, duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Abdullahi sai yake cewa qala abi, sai babana yace mun, wallazi yatrukuha la yusalliha wallazi yusalliha fi ghairi waqtiha uduuhu thalatha, da mutumin da ya tabbatar da sallah wajibi ce sai dai kwata kwata baya sallah, da mutumin da kuma yake wasa da sallah yake wulakanta ta baya yin ta a lokacinta, ko kuma wani lokaci yayi wani lokaci yake, al-Imam Ahmad yace ku kiraye shi su uku na cewa tashi kai sallah, shugaba ko wakilin shi shi zai bashi wannan umarni tashi kai sallah. Fa in salla, al-Imam Ahmad yace in yayi sallah fa lillahi alhamdu, abinda ake bukata ya samu, wa illa idan ku har lokacin sallah ya fita yake, al-Imam Ahmad yace duribatu unuku, yace sai a sanya takobi a sare masa kai, a sare masa wuya, sai yace huwa indi bi manzilatil murtaddi, wannan bawa aguna yace a matsayin mai ridda yake, wannan mutum aguna yace a matsayin mai ridda yake, yustatabu salasan, yace za a nemi tuban shi su uku. Fa in taba, in ya tubato, wa illa kutila, ala hadisi Umar, in ya ki yin sallah kenan sai a sare mishi kenan, sai a sare masa wuya kenan matsayin mai ridda ne. Kaga shi ma wannan fada ce ta al-Imam Ahmad, wanda yana tabbatar da cewa in dai da kiyuya da kasala mutum yake wasa da sallah ya tabbatar da wajibi ce, to babban kamlasar bai hau kan shi ba. Amma in aka ce yayi yaki, aka sau kiraye shi yayi yaki har lokacin sallah ya fita, to za a sare masa kai, amma agun al-Imam Ahmad a matsayin mai ridda yake. Amma agun al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i ba a matsayin mai ridda ba yake. An gane ko? Kenan suka ce za a yi masa wanka, a yi masa likkafani, a yi masa sallah, a binne shi a makabarta ta musulmi, kuma sannan akwai gado tsakanin shi da magadan shi, an kashe shi ne a matsayin haddi. Don haka kenan, kamar yadda muka yi bayani, shi wannan hadisi da makamantan shi, dukkan su waɗannan hadisan malamai sun ɗauke su kenan kafircin da ake nihi da shirkar da ake nihi, wannan akan hanya ce ta kausasawa da kuma kashe da da barazana da tsoratarwa, amma ba dan ana nuna haƙiƙani cewa ya kafirta, kamar yadda irin waɗannan sun yawaita a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Irin hadisin da manzon Allah yake cewa sibabul muslim, sai yace fusukun wa qitaluhu kufrun, ko kuma fiskun, yace zagin musulmi, manzon Allah yace wannan fasikanci ne, rashin da'a ne, sai yace yakar musulmi ko wannan kafirci ne, yakar musulmi kafirci ne. To kaga nasi na alqur'ani ya faɗa, wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsidin, sai yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. To kaga wannan nasi yana nuna mana idan musulmi ya yaki dan uwan shi musulmi, wannan bai fitar da shi daga cikin addini, amma ya aikata wani laifi, laifi wanda yake mai girma. Irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqa, manzo Allah yace kubuta game da danganta ko mun kankantar ta, wannan kafirci ne. Ka san cewa wani shine mahaifinka, sai ka ce ai wani ba babanka bane ba, kai wane ne dan wane, ka tabbata mahaifinka ne, sai ka ce ai ba mahaifinka bane ba, to wannan kafirci ne. Amma me ake nihi nan? Kausasawa ne ake nihi, ba dan mutun ya fita daga cikin musulunci ba. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, duk wanda ya faɗa ga ɗan uwansa ya ce ya kafiri, manzo Allah ya ce ɗaya daga cikin su ya dawo da wannan faɗa. In kalimar ta same shi cewa ya cancanta sai ta hau kanshi, in bata same shi, in bai cancanta ba kuma sai ta dawo kan mutum. To wannan shi ma akan kausasawa ne da kashedi da barazana. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yaje ya sadu da mace a lokacin da take al'ada, ko kuma yaje ma matar shi ta addubura, an gane ko ba mahallin da Allah yayi umarni a sadu, yaje ya sadu da ita ta addubura, manzo Allah ya ce wannan ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin da yake cewa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fasalahu an shay'in fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cewa duk wanda ya je ma boka ko dan diba ya tambaye shi dangane da wani abu, ya fada masa sai ya gaskata ya ce abinda wani fa ya fada haka ne, to ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma wannan ba ana nihi hakikanin cewa mutum ya kafirta, a ya aikata aiki wanda yake na kafirci amma bai bar musulunci, amma ya zo da laifi wanda yake mai girma. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man qala mu'irna bi nau'i kaza wa kaza fa huwa kafirun billahi mu'minun bil kawkab, duk wanda yake cewa an mana ruwa da tauraro kaza, tunda tauraro kaza ya kama yanzu ruwa ya zo, to wannan ya kafirce ma Allah kuma yayi imani da tauraro. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashra, duk wanda yayi rantsuwa da wani ba Allah ba to ya zama mushriki, yayi shirka. Da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharibul khamri ka abidi wasani, mashayin giya kamar mai bautar gunki, mashayin giya kamar mai bautar gunki. To dukkan su waɗannan hadisai kashedi ne da barazana da tsoratarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, amma ba dan suna nuna hakikanin cewa mutum ya bar musulunci. Dan haka wancan hadisi da yace duk wanda ya bar sallah ya kafirta, in dan kiyuya da kasala mutum ya bar sallah ya tabbata da cewa wajibi ce, to wannan bai kafirta ba a faɗin jumhurin malamai, yana nan a matsayin shi na musulmi amma fasiki ne, laifinsa yafi laifin mazinaci, yafi laifin dan ta'adda mai kisan kai, yafi laifin barawo, yafi laifin wanda yake mai sata da sauransu. To haka Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafin sa Ad-Durarus-Sunniyya, yake cewa arkanul islamil khamsa, yace rukunnan musulunci biyar, yace awwalu hash-shahadatani, yace farkon su wato ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai ya ce summal arkanul arba'a, sannan sai rukunnai hudu, tsayar da sallah, bayar da zakka, azumi na ramadan, hajji, waɗannan biyar kin yace su ne rukunnan musulunci. Fa ina aqarra biha wa tarakaha tahawunan, yace in har mutun ya tabbatar da waɗannan rukunnai guda biyar amma sai ya ki saboda wulakantarwa da kiyuya da kasala, yace fa nahanu wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiru bi tarkiha, in har mun yake shi akan cewa dole sai ya baya yi sallah, dole sai ya bayar da zakka, dole sai ya yi azumi na ramadan da sauransu, yace to ba za mu kafirtar da shi a sababin barin su. Dan haka sai yace wal ulama'u ikhtalafu fi kufri tariki kaslan min ghairi juhudi, yace malamai sun yi sabani game da kafircin wanda ya bar sallah dan kiyuya da kasala ba tare da musan wajibcin ta ba. Yace wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi alulama'u kulluhu wa huwa shahadata, yace dan haka mu ba mu da dalilin da zamu kafirtar da mutum, yace sai abinda malamai suka yi ijma'i akan kafirtar da mutum, yace su ne waɗannan kalimatu shahada, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. kenan anan shi ma a fadarsa in dan kiyuya da kasala mutun ya bar sallah ya tabbatar da wajibi ce to wannan bai kafirta ba matsayin shi dai mai laifi ne to dan haka a takaice kenan waɗannan dalilai suna nuna mana cewa barin sallah ba karamin laifi ne ba wanda yake mai girma a gaban Allah subhanahu wataala. Sannan hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle farkon abinda za a ma bawa hisabi a ranar kiyama game da ayyukansa ita ce sallah. Farkon abinda za a bincika daga cikin aikin bawa a ranar kiyama ita ce sallah. Sai yace fa in sadahat in sallah ta inganta ta yi kyau mutun ya zo da sallah cikakka bai tauye komai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace faqad aflaha tabbas ya rabauta da gidan aljanna wa anjaha kuma ya ci nasara game da rayuwarsa. Kakar shi ta yanke saka abin da yake guri ya samu. Sai yace wa in fasadat idan ko sallah ta baci bata yi kyau ba mutun yazo da sallah bata cika ba. Manzon Allah yace faqad khaba wa khasira tabbas ya tabe kuma ya dada tabewa ya tabe ya halaka. Wal iyazu billah. Wanda wannan kenan abin da ya shafi abin da yake tsakanin bawa da ubangijin shi kenan sallah ita ce farkon abin da ake bincikawa. In kuma tsakanin bayi ne to wannan kuma bangaren jini shine farkon abin da ake hisabi a ranar kiyama. Sai yace fa in taqasa min faridatihi shay'an in ya tauye wani abu daga cikin farillar shi yazo da sallah ta farilla a tawaye bata cika ba. قال الرب عز وجل ubangiji mai girma da buwaya sai ya fada ga mala'ikunsa unzuru yace ku je ku bincika ku diba halli abdi min taqaw shin bawa na yana da salloli wadanda suke na nafilfili. Idan aka je aka bincika aka same shi yana da salloli na nafila sai a zo da su fa yukammalu minha man taqasa min alfarida sai a cike mishi gibin abin da ya tawaye na sallar shi ta farilla da wannan nafila za a cike masa. Dan haka kenan salloli na nafila kar ayi wasa da su, da su ake cike ma bawa farilla in mata cika ba a ranar kiyama. Yace kuma yakunu sa'iru a amalihi ala hadha, manzon Allah yace sannan kuma sauran ayyukan shi su ma akan haka za a duba. Sai a bincika in bai zo ba da zakka cikakka kenan a sadaka wadda take ta nafila za a cike masa wannan gibi da sauran su. Karin bayani akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba. Dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu gadan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah, ah, ah.